إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
جماعة مسؤولة رمى السلام عليكم ورحمة الله barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tarihin Annabi Zababbe wanda ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana. Akarmakallah a madadin masu sauraron mu, muna farawa da yi maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة.
Idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata kun ji inda malam ya so mu ba mu labarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a daidai lokacin da aka fara saukar masa da wahayi, wato lokacin da yake cikin kogon Hira. A nan muka tsaya ga malam zai ci gaba.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe da muke karanto muku littafin Ar-Rahiqul Makhtum. In ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu shekara 23 yana yin wa'azi da karantarwa da kuma tabbatar da addinin Allah. A Makka ya kwashi shekara 13, a Madina shekara 10. To malai ya kasa mana zaman Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Makka wannan shekaru 13 ya kasa ta kashi 3. Kashi na farko shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara wa'azi a boye tsawon shekara 3 yana kiran masoya da na kusa da shi da abokansa da waɗanda ya aminta cewa za a gaya musu koda ba su ɗauka ba za su tonan asiri ba. Sannan kuma ya gaya mana marhala ta biyu shine bayyanar da wa'azi ga kowa da kowa a cikin mutanen Makka bayan abubuwa sun fara ƙarfi, wanda ya fara daga shekara ta 4 zuwa shekara ta 10. Hakanan kuma marhala ta ƙarshe shine fita wajen Makka domin yin wa'azuzzuka da karantarwa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashe kusan shekara 3 akan haka kafin lokacin hijira. Sannan malai mana bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya dabda shekara 40 ya dinga fita cikin kogon Hira wanda yake tsakaninsa da Makka tsawon mil 2, yana bautawa Allah a cikin wannan kogo da dan guzurinsa da yake yi na wata guda musamman wata Ramadan. To yana cikin wannan yanayi ne Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibrilu domin a tabbatar da annabtarsa sallallahu alaihi wasallama. To nan muka tsaya, Jibrilu yanzilu bil wahayi, mala'ika Jibrilu ya zo da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walamma takamala lahu 40 sanatan, lokacin da shekaru 40 cif-cif suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa huwa ra'sul kamali, dama dan shekara 40 shi ake jin ya kai cikakken mutum. In mutum ya kai shekara 40 to daga nan kuma gangarawa zai. Waqila walaha tub'asur rusul, amma ce daga shekara 40 mafi yawan annabawa Allah yake aiko su, annabi sai ya kai shekara 40 tukunna ake fara cewa ya tashi ya je wa'azi ya gargadi. Bada'at dala'i'un nubuwati taluhu wa talma'u, sai farko-farkon bayyana annabta ta dinga haske tana kyalkyali a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa fa saura kiris, saura daf, saura kadan abubuwa su tabbata. Fa min zalika anna hajaran bi makkata kana yusallimu alaihi, daga cikin waɗannan alamomi da suke nuna cewa abin ya kusa shine wani dutse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wucewa a Makka yana yi wa annabi sallama. Wata ruwaya ma duk dutsen da annabi zai wuce sai ji dutsen ya ce assalamu alayka ya rasulullah, dutsen da kansa Allah ya bashi dama yake magana domin tabbatar da wannan annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha annahu kana yara ar-ru'ya as-sadiqa,
daga cikin wannan alama da ke nuna saura kiris annabta ta bayyana shine duk mafarkin da annab sallallahu alaihi wasallama ya dama mafarkin annabawa duka gaskiya ne amma in ya ga abu a mafarki to sai abin ya faru fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi annab sallallahu alaihi wasallama baya yin mafarki faci wannan mafarki tazo kamar yadda alfujiri yake ketowa ma'ana kamar yadda alfujiri zai keto haka na mafarkin ke nuna tabbatuwarsa da kuma faruwarsa kamar yadda ba ka da shakka cewa alfujiri zai keto to haka nan ba shakka cewa abinda manzon Allah ya gani a mafarki yana tabbata hatta madat ala zalika sittatu ashhurin haka aka tsaya tsawon wata shida yana mafarki kyawawa in zai wuce dutse yana masa sallama sannan kuma alaman annabta da dattijantaka da gwarzantaka tana bayyana a gare shi wa muddatun nubuwa 23 sanatan annabta din shekara 23 akai ana saukan masa da wahayi alqur'ani aya 6214 wato 6014 a kira'an warsh aka saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon wannan lokaci fa hadhihi ar-ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wannan mafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi ɗaya ne daga cikin kashi 46 na annabta ma'ana idan aka baka kyakkyawan mafarki to an raba annabta 46 an baka kaso ɗaya wato da za a cika maka ragowan ko a baka 45 din to da ka zama annabi to amma ba a zama annabi Allah shi yake zaben annabawa da kansa falamma kana ramadanu min as-sanati as-salisa lokacin da ramadanu ya zamo a shekara ta uku min uzlatihi sallallahu alaihi wasallama daga wannan halwa ko kebancewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a kogon Hira insha Allah an yufida min rahmatihi ala ahli al-ardi sai Allah ta'ala ya ga dama ya kwararo da rahmarsa a bisa mutanen da suke rayuwa a ban kasa fa akramahu bin nubuwati shine Allah karrama shi ya daukaka shi darajta shi ta hanyar bashi annabta wa anzala alaihi jibrilu bi ayati min alqur'ani malaika jibrilu ya sako da ayoyi na alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ibnu hajar ya hakaito ma daga bai haki cewa wannan mafarki da manzon Allah ya dinga yi tsawon wata shida ne da haka annabta kenan ta fara daga watan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan din dai muka dauki mafarkin a matsayin shine farkon annabtar to ya fara ne ma daga watan Rabiul Awwal domin daga watan Rabiul Awwal zuwa Ramadana shine wata shida bayan ya cika shekara 40 kenan wannan wahayin shine na mafarki shi kuma wahayin bayyana din wanda ake yi karara a farke shi kuma ya fara ne a cikin watan Ramadan kenan muna iya kasa wahayin zuwa kashi biyu wahayin da aka fara masa a mafarki wato shine kyakkyawan mafarki da yake yi kuma in ya tashi da safe sai abin da ya gani din ya tabbata sannan sai kuma wahayi na farke shine wanda aka fara shi a watan Ramadana daga watan Rabiul Awwal zuwa Ramadan za a samu wata shida kenan an fara masa wahayin mafarki daga watan da aka haife shi an ko fara masa wahayin farke daga watan Ramadana kenan an girmama duka watannin guda biyu kamar yadda za ta yi Fathul Bari juz'i na ɗaya shafi na 27 وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل bayan bincike da lura a tsanake cikin alamomi da kuma dalilai يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا ما ليتي بايم بنشكي دا كوم بن ددجي دا بنشكيان قب زام إيا تشيوا وان الرانا دا أكفار يو منزان الله صلى الله عليه وسلم وحي أجينتا تادا تي دا إشرين دا ديا غوات الرمضان كوم دا دري وقد وافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية كما لايتي wannan ya dace da ranar 10 ga watan Agusta shekara ta 610 bayan haihuwar Annabi Isa da shekara 610 10 ga watan Agusta aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma mala yace ya dace da 21 ga watan ramadana kuma da daddare wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam idza zaka bidabti 40 sanatan qamariya wa 6 ashhurin wa 12 yawman mala yace wannan rana ta ramadan 21 ga watan ramadan din da daddare wanda yazo 10 ga watan agusta shekara ta 610 lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 40 da wata 6 da kwana 12 amma alisafin wata wazalika nahu 39 sana shamsiya wa 23 yawman yace wannan kuma yazo daidai da shekara 39 da wata 3 da kwana 20 alisafin rana wato tunda akwai bambanci tsakanin lissafin wata da lissafin rana sai malam ya bamu shekaru ko ranar da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma ya lissafa shekarunsa a lissafin wata cewa yana dan shekara 40 da wata 6 da kwana 12 amma a lissafin rana yana dan shekara 39 da wata 3 da kwana 20 sallallahu alaihi wasallam duk da dai an san dama malaman tarihi sun yi sabani cikin watan da aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da annabta da ko fara sauka masa wahayi wasu tafi ma akan cewa watan Rabiul Awwal ne wasu tafi akan cewa watan Ramadan ne wasu ma sun tafi akan cewa watan Rajab ne amma abin da yasa aka rinjayar da watan Ramadan saboda dalilai guda 3 a cikin Alkur'ani na farko Allah ta'ala shi shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu
shahru Ramadan allazi انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
da kuma inda yake cewa cikin suratul qadari inna anzalnahu fi lailatul qadari
inna anzalnahu fi lailatul qadr
haka na cikin suratul dukhani aya ta 3 yace
inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin
wadannan ayoyi guda 3 na farko shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'anu a watan ramadana aka saukar da qur'ani sai kuma Allah yace inna anzalnahu fi lailatul qadari mun saukar da shi a lailatul qadari kuma sai yace inna anzalna fi lailatin mubaraka kenan lailatul mubaraka ita ce lailatul qadari ita kuma lailatul qadari a cikin watan ramadana take 21 kuma yana cikin kwanakin da ake lissafa lailatul qadari tunda fi lailatul qadar aka ce kenan ruwayar da ke nuna cewa an fara saukawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi 21 dama 21 yana cikin ranakun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku bincika za ku dace da lailatul qadari ko 21 ko 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9 da haka malai yace 21 ne ga watan ramadana da daddare wanda yazo 10 ga watan agusta shekara ta 610 miladiya kamar da aka yi sabani a watan to akwai kuma sabani ma akan ranar mun ce an yi maganganu akan watanni 3 wasu ce watan ramadan ne wanda shine yafi rinjaye saboda waɗannan ayoyi da muka karanto guda 3 a cikin alqur'ani suratul baqara da suratul qadar da suratul dukhani wasu kuma sun ce watan rajab ne sun bada nasu dalilan wasu kuma sun ce watan rabiul awwal ne sun bada nasu dalilan to amma wannan dalilin na ramadana yafi karfi saboda gashi karara a cikin alqur'ani sannan ranan ma malamai sun yi sabani akan ita kanta ranar wace rana ce bayan sun hadu akan cewa litinin ce to wasu sun ce ranar 7 ga watan ramadan ne wasu sun ce 17 ga watan ramadan wasu sun ce 18 ga watan ramadan wanda malam Abu Ishaqa ya tafi akan cewa 17 ne ga watan ramadan abinda yasa malam yace ya rinja yadda 21 ga watan ramadan saboda dukkan su wato masu rawaito tarihi sun hada akan cewa an aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ranar litinin kamar misali hadisin da aka rawaito daga Abi Qatada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin da yake yi ranar litinin duk litinin annabi yana azumi da alhamis sallallahu alaihi wasallama sai aka tambaye shi yake cewa wannan rana ce da aka haife ni a cikin ta kuma a cikin ta aka fara yi min wahayi amma wata ruwayan ta muslim yace wannan rana ce da aka haife ni a cikin ta, kuma a ranan aka fara yi min wahayi, ko a ranan aka yi min wahayi. To kuma ranar Litinin ta Ramadana ta wannan shekarar, bayan bincike irin na kwakwafi, za a ga ba zai dace ba sai dai ya zama ko 7 ko 14 ko 21 ko 28. Kuma ruwayoyi ingantattu sun nuna cewa Lailatul Qadri baya afkuwa a cikin 28 da 26 da 24 da 22, ma'ana yakan zo a mara ne a goman ƙarshe. Goman ƙarshe ko mararta guda biyar ne, ko dai ya zama 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29, shine ɗaya zai dora akai ya zama mara. Amma 22, 24, 26, 28, 30, wannan Lailatul Qadri baya faduwa sai a mara. Dan haka suka ce to bayan bincike ya nuna cewa ko dai ya zama 7 ga wannan watan na wannan shekarar, ko ya zama 14 ga watan, ko 21 ko 28. Kuma rayu ingantattu sun nuna Lailatul Qadri tana faduwa ne a cikin mara a dararen Ramadana. Dan haka ne aka auna da aya da tace inna anzalna fi lailatul qadri, mun saukar da qur'ani a lailatul qadri. Lailatul qadri kuma shine dai wato dar lailatul qadri da ake ta magana akan sa. To idan ka hada tsakanin ruwan Abu Qatada cewan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Litinin, kuma ka hada da bincike na ilimin hisabi wanda yake na bincike, zaka ga cewa ranar Litinin din ta wannan shekarar, kamar yadda bincike ya nuna wanda malamai suka yi, ya nuna cewa 21 ne ga watan Ramadana shine zai afko a cikin wato daren Lailatul Qadri. Wal nastami ila Aisha as-Siddiqati, yace malai yace mu saurara zuwa ga Aisha wacce take mai gaskiya, ta ba mu labari na abinda ta sani game da fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, wanda duk da yake lokacin ba haife ta ba, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata. Wal nastami ila Aisha as-Siddiqati radiyallahu anha tarwi lana qissata hadhihi al-waqa'ati allati kana nuqtata bidayatin nubuwati, mu saurari nana Aisha za ta rawaito mana kissar yadda wannan abu ya faru, wanda shine digon farko na farkon annabta. Wa akhazat taftahu da yajir zulumatul kufur wad dalal, wanda ita ce ta zamo ta dinga yaye duhu da dindim na duhun kafirci da bata, hatta gayyaran majaral hayati, hatta canza magudanar rayuwa gaba daya, aka tashi daga kafirci aka dawo musulunci, daga bata aka dawo shari'a, daga zalunci aka dawo adalci, daga ƙarya aka dawo gaskiya, daga jahilci aka dawo ilimi, daga bid'a aka koma sunna. Wa addalat khatta tarikh, wannan rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta daidaita tsarin tarihi. Qalat Aisha radhiyallahu anha awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi, nana Aisha tace farkon abinda aka fara yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta goma shi da shi daga cikin wahayi, ar-ru'yatu salihah fi an-nawmi, kyakkyawan mafarki da yake yi a cikin bacci. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya mafarki face sai wannan mafarki ya zo kamar ketowa alfajir, ma'ana tabbas abin zai faru kamar ketowa asuba, haka abin zai zo masa. Summa hubbiba ilayhi alkhala, sana aka soyan masa da san komawa gefe yana yin khalwa. Dama kuma idan mutum yana so ya shirya kansa, ya tana da kansa, ya kinsa kansa, sai ya rage zaman hira da zaman surutu da kwarmato da hayaniya da hatsaniya da abubuwan da ake waɗanda ba su dace ba, ya dinga koma gefe yana tunani, yana lissafi, yana awo, yana la'akari, yana lura, yana kuma kaddara lamura yadda za su dace. Da haka sai aka so yadda shi ya dinga fita gefe yana tunani. Fa kana ya khalu bi ghar hira'in, ya zamo yana yin khalwa a cikin kogon hira. Fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali, sai yayi bauta shine ya tahannasu yana nisantar sabo fi a cikin wannan kogo, huwa ta'abudu shine da yana yin bauta. Zawatul adadi, wasu kwanaki masu adadi da ba sa wuce wata guda, qabla an yanzu ila ahlihi, kafin ya sake komawa zuwa ga iyalinsa, ya sake shiri don dawowa wannan guri na bautawa Allah. Wa yatazawwadu lidhalika, ya sake yi shiri ya yogo ziri domin shiga wannan khalwa da yake yi don wannan ibada. Summa yarji'u ila Khadija fayatazawwadu limithliha, sai koma wajen Nana Khadija domin ƙara yo guziri na yin wannan. Dama mun ce Nana Khadija ita mace ce mai arziki, mai dukiya, Bologna attajira, ita ce take daukan dukiyar ta take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya wato gudanar da wannan aiki na ibada da bauta. Hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi gari hira'in, har gaskiya ta zo masa yana cikin kogon hira'in nan. Faja'ahu al-malaku faqal iqra, sai ga mala'ika ya zo, yana zuwa bai ce wa manzon Allah komai ba, sai ya ce kama karatu, yi karatu. Kunga ashe duk abinda zaka gyara a duniya kana gyara shi ne da ilimi da karatu. Duk al'umman da bata karatu ta yi asara, ta halaka, ta shiga halin kakanika yi da talauci da fatara da yunwa da musifa da tashin hankali da rigingimu da bala'i, duk yana cikin al'umman da bata yin ikra'a. Bala ma ana biqari'in, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa cewa ni fa ba mai karatu bane, bana karanta komai, ya kuma za a ce min nayi karatu haka kawai kuma ba koya min akai ba. Kala fa akhazani fa ghattani hatta balaga minni al-jahd, yace ya kama ni ya makure ni har sai da ya kai min wato tsanani, ya matse ni tsanani kama a shake mutum a makure shi, yace an masa kanshin mutuwa. To irin abinda Jibrili ya masa kenan, wannan abu da girma yake, ya nuna kenan ilimi ba abu ne mai wasa ba, ilimi ba abu ne na sakaci ba, ilimi abu ne da ya kamata mutum ya zage dan tsaye neme shi. Kun ga Annabi Musa lokacin da suka tafiya yana cewa laqad laqina min safarina haza nasaba, lalle mun gamu da wahala a wannan tafiyar tamu. To tafiya neman ilimi dama ba tafiya ce ta dadi ba, sai an samu ilimin ake jin dadin. Thumma arsalani, sannan ya sake ni na dan samu nasarara. Fa qala, sai yace iqra, yace mun yi karatu dai. Qultu ma ana biqari'in, yace na fa gaya maka ni ba mai karatu bane. Qala fa akhazani, sai qara dankata, wai koda dai na iya karatun dai in yi aji. Fa qattani sani, yayi sake makure ni kashi na biyu. Hatta balaga minnal jahad, har sai da kai mun tsanani tukunna. Thumma arsalani, sannan ya sake ni. Fa qala, yace iqra, to fa kai karatu. Fa qultu ma ana biqari'in, na fa gaya maka daya, na gaya maka so biyu, na to da dai ya iya karatun kam da yayi, domin wannan makura da aka yi din inda ana karatun wannan ana yin haka ne don a tsarkake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyi karatu a gurin kowa ba, bai koyi ilimi a wajen kowa ba. Wannan karatun da ya zo da shi ba dan adam ne ya koya masa ba, ba wata makaranta ya shiga ba, ba wata jami'a ko college ko institution ba, ba gaban wani malami ko wani babban mutum ya je ya koya masa wannan ilimi ba. Ilimi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala kai tsaye, dan haka ya zama gagara bado, gagara koyo, gagara kwatantau, ya zama cewa dan adam ba zai iya kwatantar ko da harafi guda a cikin Alkur'ani ba, domin ba magana ce ta mutum ba, magana ce ta Allah.
Karimun ka sahabi na ahallat, shuja'un hadda arkan al-bughati, balighun 'allama ad-dunya biwahin, wa lam yaqra' bilawhin aw dawati.
Fa akhazani fa ghattani ath-thalitha, ya kama ni ya sake makure ni kashi na uku. Thumma arsalani, na ma sai da yamin kanshin mutuwa tukunna, sannan ya sake ni. Fa qala, yace
bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, علم الانسان ما لم يعلم.
Cewa kai karatu da sunan Allah mahaliccinka wanda ya halitta, wanda ya halicci mutum daga gudan jini. Kai karatu, mahaliccinka shine mafi karamci, wanda ya koyar da dan adam da alƙalami, kuma ya sanar da mutum abin da zai sani ba. Waɗannan ayoyi guda biyar sune ginshiki na addinin musulunci gabaki daya. Za mu tsaya akan waɗannan ayoyi wanda za mu yi bayanin su gaba insha Allahu ta'ala. Da haka mun dai ji abubuwa da mala ya gaya mana wajen guda shida. Na farko cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 40 a lokacin abubuwa guda biyu suka bayyana daga alamomin annabta. Na daya shine dutsen da zai wuce sai yayi masa sallama, na biyu kuma yana yin kyakkyawan mafarki, duk mafarkin da yayi kuma sai ya tabbata kamar yadda yake. Sannan abu na uku ma da ya gaya mana cewa an farewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabta yana dan shekara 40 da wata 6 da kwana 12 a lissafin wata, ko kuma shekara 39 da wata 3 da kwana 20 a lissafin rana. Sannan abu na uku ya gaya mana cewa an farewa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi nan ne a 21 ga watan Ramadana. Sannan na biyar ya gaya mana cewa an farewa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne ranar Litinin. Sannan kuma abu na shida ya gaya mana wannan wahayi ya fara ne da daddare. Sannan kuma daga nan muka shiga bayanin da Nana Aisha take mana a hadisin Bukhari game da yadda abin ya fara. A shirinmu na gaba za mu dora a ji me ya faru a cikin kogon Hira bayan an karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan ayoyi guda biyar, me kuma ya biyo baya. Allah ya ƙara mana son annabi da koyi da shi da biyayya gare shi, girmama sahabbansa da iyalan gidansa da dukkan masoyansa gaba daya, kuma ya samu cikin ceton sa ranar alkiyama.
Masu sauraro, a nan zamu kwana a wannan shiri na tarihin annabi zababbe sallallahu alaihi wasallam da malam ke yi mana daga cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum. In Allah ya so, kamar yadda aka ji a lokaci na gaba, za mu dora da sauran bayanan da ya kamata mu sani dangane da abubuwan da suka faru a cikin wannan kogo na Hira lokacin saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi. Kafin sannan, a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kadir Sani Kwangila ya kasai wanda shi ke daukar nauyin kawo muku shi, wanda muke addu'ar kuma Allah ya saka masa alkhairansa, amin summa amin. Sannan a madadin abokan aikin da suke bada gudunmawa domin samun nasarar shirin, Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هز أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات
حكيم كامل يسرى كفيف فنالت منه أسئلة القتاة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين القناة
وقشت فالجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الذلواء رؤى اتحاد ولم مشغل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عز العميل من الجنات
وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعاس وإن عبثت لكم إذا خدعتم خدوع الموقظين.